ثبت جوهرا هو النور من هو النور من أي الجهات به يرى تواضع عن عز ولم يتكبرا رجال المصلى فيكم صفوة الورى وسكان بدر فيكم طلعة البدر على نار فكر عن على نار فكر على نار فكر عنبر وهو بثه
على نار فكر
على نار فكر عنر وهو بثه
عنبر وهو بثه
عنبر وهو بثه
بثه
بثه تضوع في الآفاق حين أبثه وشوقي إلى قبر الحبيب يحفه رسول أتى في رسول أتى في آخر الرسل بعثه ولكنه في البعض في أول ذكري
في الفضل
ولكنه في الفضل في أول ذكري لقد رفع السماء لقد رفع السماء النبي
رفع الله
لقد رفع الله النبي وذكره وكرمه فضلا وحقه ظهره
وخفف ظهره
وكرمه فضلا وحقه ظهره
وخفف
وكرمه فضلا وخفف ظهره وأعطاه ما يرضى
ونفذ أمره
وأعطاه ما يرضى ونفذ أهوه
أمره
نعم ونفذ أمره
رفيع العلا من شق جبريل صدره
رفيق العلا من شق جبريل صدره وطهره فازداد طهرا على طهري سليل كلام أحسن الناس رفعة
كرام
سليل الكرام أحسن الناس رفعة وسامي فخار ألطق خلق رأفة ألوق إلى الطاعات فاختار فرقة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منارانا الخميس أشرين دا هدو جوات الربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا على دبو دايا دالي هدو دا أربعين دبيو وندي دي دا غوما جوات الشابيو بلادية هاي هورا النبي إيسا دا مريم عليه السلام شكرا تا دبو بيو دا أشرين سيقبا دا كاراتو أتكل التابن دا كبسدي دا وتريا واتو تخبيس القصائد الوتريا ود محمد ابن رشيد يربوتا من ربو الله وذو في سركي يغفر تابسا ذاو تاشي شافي دا أربعين دا ترى أفر قنصا كبرية دا أكجي دينا أجسي قبدا يبو دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجكوا إنم بيتوشي kabar yadda muka san tsarin littafin malaci sama'an misalin qadruhu fatajawhara huwa an-nuru min ayyi al-jihati bihi yura yace annabi sallallahu alaihi wa sallama sama ya daukaka dama kalmar sama'u a larabci tana nufin shine daukaka al-ulu wal-irtifa to zaman ta asaba shi yasa ake karanta da sama to shi ne yace sama ya daukaka qadaruhu shi ne fa'il eh darajar sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an misalin daga barin wani wanda za a ce yayi kama da shi shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma darajar sa to annabi kimar sa da darajar sa ta daukaka daga barin misali idan ka san Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen daraja to in ka cire Allah subhanahu wa ta'ala ba wani wanda za a ce a kwatanta shi da shi wanda ta cike shiri ne mun karanta ko afir rusuli man bil hashimi yushabbahu cikin manzanni ma ba za a ce ga wani wanda shi ne za a kwatanta da annabi sallallahu alaihi wa sallama to a dalilin haka fata jauhara annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zamo gol ya zamo zinari wanda yake makadeci ba irinsa eh ta fuskar kima da daraja to annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar wani irin zinari ne wani irin gol ne wanda ba irinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kaga duka matsayi ne da daraja ko fata jauhara da ma daga aljauhar aljauhar kuma shi ne zinari mai kyau haka huwa nur annabi sallallahu alaihi wasallama shi haske ne min ayyil jihati ta kowace bangare to bihi yura ana ganin annabi da wannan haske eh amma hasken da yake nufi na ma'ana shine hasken imani da kuma hasken sunnarsa dukkanin mu nan ga mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda hasken da muke da shi na imani da shi da kaunarsa da kuma yadda muka karanta hadisai muka karanta sifofinsa muka karanta ayoyi na alqur'ani kuma sai zan kamar ma muna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam so dan haka an-nuru yake nufi nan haske ne na al-ma'anawi ba al-hissi ba eh haske ne wanda yake na zuciya ma'ana ana ganin sa da zuciya ta kowace fuska bihi wara da wannan haske ake ganin sa da shi tawadu'a an izzin wa lam yatakabbar tawadu'a annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tawalu yayi a kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala an izin kuma tare da daukakar da Allah ya bashi mana duk wancan matsayin da kaje an fada sama'an misalin din nan qadaru to kuma wannan walam ya takabbara bai sa shi ya zama mai girman kai ba tsabanin mu yanzu kowa da zara aka bashi wata yar daraja eh musamman ma ta duniya to sai kaga yana dan bubbudawa to duk da haka an izin akwai buwaya akwai girman amma kuma duk da haka tawadu annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi tawadu yakan dauki kansa ba ba ko bai ba walam ya takabbara annabi sallallahu alaihi wasallama bai girman kai ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so dan haka wannan ita ce sifa tawa ta manzo sallallahu alaihi wa sallama رجال المصلى يا كو مزاجن مصلى مصلاتي ورن صلى المصلى يعني في مصلاتين النبي صلى الله عليه وسلم شيني مكان اتخذ للصلاه ورن ده aka rika domin ayi sallah yana nufin suni al ansar akwai kaddara ya unida ya rijal al musalla ya ku mazajin wurin da ake sallah sai ce fi kumu a cikin ku safwatul wara akwai wanda yake zababbin halittu shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da nan yayi hijira kuma na Allah ya karbi rayuwarsa wasukana badrin ya ku mazauna badar shi kuma wannan yana magana akan mutanen makka don badar tafi kusa ga makka sama ga madina eh to ya ku mazauna jam'u sakinin shi da sukan ya ku mazauna wurin da ake kira badar fikum a cikinku talatul badri akwai bullowar wata akwai bayyanar wata shine annabi sallallahu alaihi wasallam kawai annabi sallallahu alaihi wasallama haske ne na shiriya to sai ce ala nari fikri yace akan wuta ta zuciyata fikri anan yana nufin zuciya naru din da yake magana kuma wuta ta bege ta shauki ta so annabi sallallahu alaihi wasallama to akan wannan wuta ta zuciya ta ambarun akwai turaren da ake kira ambar wannan mun sha karanta shi ko wahawa shi wannan turare na ambar basuhu shine tashin shine yaduwarsa tadawwa kuma yakan yi kamshi fil afaki a sararin sabaniya ko sararin duniya ma gaba daya haina a lokacin da abussuhu lokacin da ni zan yada wannan kamshin abinda yake nufi a nan cikin zuciyata tare da wutar da ke cikin ta sai kamanta so saboda so in yayi tsanani yakan zamo mi azaba ko kamar yadda ya fada satin da ya gabata wa mal hubbu illa zillatun wa talazzuz ba wani abu ake kira so ba face kaskanci azabtar da rayuwa da wahala da damuwa wa talazzuz da kuma jin dadi to haka yace a cikin wutar zuciyata ba azaba daita ba akwai wani bangare na dadi shine ambar sai yace maka akwai turare da ake kira ambar wahawa basu kuma turaren ambar din shine ke yada sa ma'ana shike yaduwa yana tashi sama ya ce bassa shine in tashara wa bassa minhuma rijalan kasira wa nisa tabawwa tabawwa shine tafawwaha shine kamshin nashi ya tashi sama fil afaki a cikin sararin duniya hina abussuhu lokacin da zan watsa tunda dama daga zuciya ta yake ma'ana san annabi kadai sallallahu alaihi wasallama da a cikin zuciyarsa to shi karan kanshi san tare yake da kamshi duk sanda zai yada shi to kamshin kuma zai dinga tashi sama domin babu aula shi annabi sallallahu alaihi wasallam in mujarradin so ne kawai ya zamo kamshi tashin kamshi to naga shi annabin yace wa shauqi ila qabril habibi kuma tsananin bege na ya kasance zuwa ga son saduwa da kabarin masoyi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yahussuhu wanda yake kwadaitar da shi wannan son nawa ko yaushe yana kwadaitar da cewa ya kokari ka sadu da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama tunda shi mai magana bai zamani da annabi ba ko da aka haife shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga maiki da shekaru masu tsawo rasulun wani irin manzo ne wanda yake atafi akhirir rusuli ba'suhu aiko shi shi annabin nan ko manzon nan ata yazo fi akhirir rusuli sai daure sinin saboda wazani fi akhirir rusuli a ƙarshen manzanni sai da aka gama aiko ko wani manzo sannan aka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko walakinnahu sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallama fi awwalil zikri da aka zo ana bayanin annabawa da darajojin su kuma shine farkon ambato fil fadli wajen falala lokacin da Allah ya ce wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa kaga sai aka ce wa minka suratul ahzab aka fara da wa da annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan tartibin da aka fara da gare shi sannan Ibrahim sannan Nuhu sannan Ibrahim sannan Musa sannan Isa wannan a tartibin rutabi ne an fara da wanda yafi kowane daraja da matsayi shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan aka zo da sauran annabawa to kaga wajen aikowa shine me karshe ko amma wajen daraja fa kuma shine na farko laqad rafa'a Allahu an-nabiyya haqiqa Allah madauke sarki ya daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa dhikrahu haka kuma Allah ya daga ambaton annabi wa rafa'ana laka zikraka. Shine hatta wajen tauhidi Allah ya hada sunansa da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haka a kiran sallah, haka a cikin tafiya wurare da yawa. To wannan shine wa rafa'ana laka zikraka. Wa karramahu, kuma Allah ya girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam, fadlan, wajen falala, wa khaffafa zaharahu, kuma Allah ta'ala ya sassauta nauyin dake bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Allah ya sassauta nauyin dake bayan sa, ma'ana shine duk wani zunubi Allah madaukakin sarki ya goge masa shi, babu wani zunubi da yake da nauyi a ganin bayan sa sabanin sauran mi sauran halittu. Kaga su ba haka bane. Ko wa wada'ana anka wizraka allazi anqada zaharaka. To wannan shine Allah ta'ala ya dauke masa sallallahu alaihi wasallam, wa atahu ma yarda, sai daga ƙarshe Allah ya bashi abin da yake so. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ko hagani ubangijinka zai baka har sai ka gamsu ka yarda da abin da yake baka. To shine wa aqahu, Allah ya baiwa Annabi ma yarda abin da yake ya yarda da shi. Wa naffadha amrahu, kuma Allah ya zartar da al'amarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wani guri na Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya zartar da shi na cin nasara da rinjaye kafirai da sauransu. Rafi'ul ula, shi Annabi sallallahu alaihi wasallama mai daukaki madaukakin darajoji ne. Al-ula jam'u uliya, darajojin sa madaukaka ne. Man Annabi shine wanda shaqqa jibrilu sadarahu, mala'ika jibrilu ya tsaga kirjinsa lokacin da aka fidda zuciyarsa aka wanke ta, sannan aka sake maishe ta, kuma aka sake danke wannan wuri. To shi aka wa haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa taharahu, kuma Allah ya tsalkake zuciyar nan tashi da ruwan zanzam. Tazdada tuhuran, dama mai tsalki ne, to sai ya kara tsalki. Ala tuhurin, bisa ga tsalkinsa da yake da shi na halitta. Kaga sai aka kara, duk wani datti Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nisanta daga gare shi. Salilu kiramin ahsanan ahsanun nasi rif'atan, ba ahsana bane, ahsan salilu. Annabi sallallahu alaihi wasallama dani nawa kiramin wasu mutane manya manya masu girma, irin su Annabi Ibrahim da maka Annabi Nuhu da baka mantan su. Yance salilu a larabci shine al-ibn ko jika, kama a ce an-najlu da an-najlu da as-salil da al-ibn duk ma'ana su dai da as-sibtu as-sibtu duk ma'ana su daya. To ya ance anta salilu fulanin, ma'ana zai iya dauka kai jikan wani ne ko kuma kai dan wani, a larabci duka ana fada, domin kaga anan Annabi jika Annabi Ibrahim. To shi yasa suka ce kiramin din nan yana nufin Annabi Ibrahim da kuma zuriyarsa, ƴaƴansa, su Annabi Isma'il da sauransu. Ahsanun nasi rif'atan, Annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi kyawun mutane wajen daukaka. Wasami fakharin, kuma Annabi shine madaukaki wajen takama, duk wata takama da wani alfahari Annabi sallallahu alaihi wasallama nashi ya daukaki na kowa. Sannan altaful khalqi rif'atan ko ra'afatan, altaful khalqi shine mafi taushin halittu, ra'afatan wajen tausayi. Nabi yafi kowa tausayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi yana tausayawa mutane kware da gaske. Bil mu'minina ra'ufur rahim, alufun ila ta'ati makhtara furqatan, kuma cikin sifofin sahaba yau alufun mai yawan sabawa ne, ila ta'ati zuwa me zuwa ayyukan da'a. Tun kamin dama a aiko shi sallallahu alaihi wasallama, ya riga ya saba da ni, ya saba da ibada. Tun khalwa da yake shiga cikin kogo tun kamin a yi masa wahayi. Makhtara furqatan, kuma annabi bai taba zaben rabuwa ba. Duk abin da zai kawo rabuwa, rarrabuwa ga mutane, annabi baya zaben sa, nisanta sai yake yi. Kokari yake yi ya hada kan al'umma mabiyansa. Bacha zai yi a shikenan ne duk wanda ka bi ya bi ba, annabi kokari yake yi yayi mi ya hada su. In kun kula ko da yazo Madina, kabilun nan na Larabawa a rarrabe suke, sannan su ma Yahudawa haka, kowace kabila ta Larabawa da shugabansu. Kuma za ka ga asali duka suna dan da alaka da juna can baya-baya, amma sun rarrabu. Kowa ya kama nashi jama'a, wani bai son wani, wani bai son wani, kuma ga yaƙe-yaƙe na jahilci saboda abin sun gade shi ne daga iyayensu. Wanga ya cikin dalilin da ya sa dan Ubayu ya balle ya zama munafiki, saboda ana dab da kabilarsu su ba shi shugabanci sai ga annabi ya shigo Madina. Sai siyasar tashi ta roshi, da tunda annabi ya zo ya magana ta kare. To wannan abu yana cikin abin da ya bata mai rai. Da Allah ya sauka. Ra'ufun, annabi mai tsananin tausayi ne. Atufun, shi ma dai mai tsananin tausasawa ne. Duka yana nufin tausayi. Ajmalul khalqi khilqatan, kuma gana magana kyau, to annabi ya ga halittu kyau. Domin shi fa jawharul husni fihi ghairu munqasim. Shi sanadarin so gaba ɗaya ma an ka bashi ko raba shi baya ba. Sanadarin so wanda wannan abin daga gare shi ne ake ciro su, to shi an ka ɗauka gaba ɗaya aka baiwa annabi. Kamar yadda Al-Busiri ya faɗa a cikin Al-Burda. An gane wannan. Yanzu ku dibi annabi Yusuf, shi ne ake buga babban misali da shi. Ba duk shi san ma so ɗin ma rabawa na an kai an kai yan mai. To shi kuma annabi jawharul husn, jawhari, sanadarin so. Amma shi malamai suka ce abinda ya sa halittu ba su fitinu da son shi ba, saboda son nasa an gwamaya shi da jalala da haiba. Akwai kwarjini, akwai girma a ciki. Shi yasa ba wanda zai iya hada ido da annabi sau biyu bale sau. Da ka kalli annabi shi kenan sai hankalinka ya tashi. Ba ka iya sake kana. Ballantana son nashi fitine ka. To wanda shi ne dalili, amma in ba haka manzo Allah ya fi kowa kyau. Sallallahu alaihi wasallam. Wa a'zamuhum qadaran, kuma annabi ya fi su girman daraja, matsayi. Wa munsharihu sadri, kuma annabi ya fi kowa yalwataccen kirji. Shi ne rashin kullace mutane a cikin zuciya da hasada da sauransu. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wannan. Baya kwana da bakin cikin kowa sallallahu alaihi wasallam. To mu ma haka ya kamata mu kasance ko? Yace sawa nuruhu fi kulli qalbin fa ashraqa. Nuruhu, hasken annabi sallallahu alaihi wasallama sawa ya tabbata ko ya zauna. Fi kulli qalbin, a cikin kowace zuciya ta mumini. Duk wani mumini da ka sani, in dai muminin gaske ne, to akwai haske na imani na annabi sallallahu alaihi wasallama a zuciyarsa. Fa ashraqa, wanda da wannan hasken ne sai hasken ko kuma shi zuciyan fa ashraqa, sai ya haskaka daga duhu na jahilci ko san bid'a ko shirka da makamantansu. Falal qalbu, babu wata zuciya, babu wata zuciya yace qad tashawwaqa, wanda yake ta riga ta zama mai shauki ko illa na hawa face zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Qad tashawwaqa, tana mai tsananin shauki zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Domin huwal mahabubu taban, shi ga dabi'a ma to kowa an halice shi da son sa. To shine babu wata zuciya
wada illa nahawahu face zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama qarita shawqa wannan wawun ne face tana mai tsananin bege da shauki da soyayya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa in ga mutun na adawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ba mu'mini bane mu'mini baya adawa da annabi sallallahu alaihi wasallama rasulun atana bil fada'ili wat tuqa rasulun shi wani irin banzo ne atana da yazo muna bin fada'ili da falaloli yazo muna da falala daban-daban wat tuqa da kuma tsoron Allah rahimun annabi mai tausayi ne halimun annabi mai tsananin hakuri ne tayyibul qawli annabi mai dadin magana ne ba kace magana banza daga annabi sallallahu alaihi wasallama duk magana da zai fada mai kyau ce shi yasa yace ai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut to shi ya fada haka kaga min babu a wala shi yafi kowa siffantuwa da wannan wallika kuma annabi mai dadin haduwa ne baka haduwa da annabi kai kaji bakin ciki yara ga mai ma fuska ko kaga abinda baka so to annabi in ka hadu da shi sai kai marmarin kuma gobe ma ka saki haduwa da shi amma wani in ka hadu da shi addu'a ma haka kar Allah ya saki hadawa fa awwalu ma yalqaka in zaka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallama farkon abinda zai hada zai hada ka da shi shine yace bil bishri yalqaka bil bishri zai hadu da kai tare da murmushi sakin fuska shine albishir to amma wasu manya kaga sai a hankali duk da zama ne babba kaji duk matsayi da darajoji da aka fada a baya to annabi sallallahu alaihi wasallama mai sakin fuska ne shi yasa ya hadisi cewa in ma ba ka da kosisi to kullun kana da abin da zaka yi na sadaka ka fadi ma magana kyakkyawa kai walau an talqa akhaka bi wajhin talaqi in ma ba ka iya magana to in ka hadu da dan uwanka ka sake mai fuska za a baka lada dashi kowa ya barci ya bai da kosisi kullun kana da abin da zaka yi na sadaka kullun sai dai marwaci haki ba da kudi dai ake sadaka ba da Allah ya kyauta faman nasu illa fihi faman nasu mutane ba su zamo ba illa fihi face ga zuwa ga annabi ne adhamunahum wato zuwa ga annabi ne duk wani guri nasu ya kasance kowa gurin sa dai ya samu haduwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bihi adalilin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne sahabuhu sahabbansa rabbus samai ubangijin sama hadahumu ya shiryar da su su sayyidina abubakar sayyidina umar usman ali radiyallahu anhum da sauran sahabbai gaba daya dukkanin su sun shirye ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan shi yazo da alqur'ani shi yazo da addinin musulunci laqad faza qaumun sallamu wara'ahum aslamu wara'ahum yace laqad haqiqa faza qaumun mutanen nan sun samu babban rabo su waye aslamu wara'ahum wanda suka musulunta baya ga su sahabban dan ana magana daraja to sahabbai su ne kan gaba to sai tabi'ai ko su ne mi su ne masu bi musu to su ma sun samu babban rabo saboda kusanci ga zamanin annabta yace ra'at wajhahul ansar al-ansar mutanen madina ra'at wajhahu sun ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lamma atahumu lokacin da yazo musu lokacin da yayi jira sun ganshi to wannan kawai daraja ce baqalu sai suka ce tajallal badaru kai wani irin wata ya bayyana mai tsananin haske sai yace min sakinil badar wanda ya fito ne daga wurin da ake kira badar yana ishara zuwa ga makka saboda annabi yana shigowa madina gaba ɗaya sai ta yi haske da kame annabi ya shigo ya dawo madina duk kasar laraba ka kabbabu garin da adda yawan annoba kamar shi annoba duk wanda abba ko da ya shigo da wahala in kana bako ka shiga madina baka samu matsala ba sai ka samu rashin lafiya to gari ne wanda can kamin musulunci gari ne wanda yake ya shahara da wannan amma manzon Allah yana zuwa duk gaba ɗaya sai aka goge wannan annabi ya yi addu'a wannan kazanta gaba ɗaya ta gushe kuma ya roki Allah cewa duk wanda an munafikin Allah to Allah kada ka bashi damar ya zauna Madina to kuma har yanzu haka ne duk wanda an munafiki da yaje sai kaga a takure yake sallallahu alaihi wasallam la in kana fi harbin annabi tabbas in ya kasance a cikin yaki fa fillahi harbuhu to wannan yakin yana yi ne na don Allah ba yana yi ne don ya samu abin duniya ko wani abu ba a'a don Allah yake jihadin wa in kana fi salmin in kuma ya kasance akan wani sulhu tsakanin shi da wanda ma ba musulmi ba to yuzakkihi rabbuhu ubangijin sana tsalkake shi ta yadda ba zai saba wannan sulhu ba sallallahu alaihi wasallam sau haka ta kowace fuska shi annabi yana yin al'amari ne na saboda Allah ta kowane bangare sai ya ce wa inna matil ainani idan idanun annabi sun yi bacci sun yi kwana mana makalbu zuciya ta yi ba ta bacci kamar da ya zo a hadisi ta namu ainaya wala ya namu kalbi shi yasa har cikin bacci annabi ana yi masa wahayi a cikin bacci ane masa wahayi mala'ika jibril na sauka ya masa wahayi sallallahu alaihi wasallam saboda zuciyarsa ba ta bacci idanun ne kawai ke bacci mu kuma kaga ba haka bane ra'allahu zakal wajha ra'allahu Allah ya kiyaye zakal wajha wannan fuska ta manzon Allah wajhan nuhibbu mu musulmi fuska ce wadda muna son haduwa da ita sallallahu alaihi wasallam bihi al-ghaisu nusqa ba tuska bane bihi a dalilin manzon Allah al-ghaisu tuska ake shayar da ruwan sama lokacin da aka yi fari aka zo aka nemi annabi ya yi addu'a nuska nunun ne bihi lagaisu nuska a dalilin annabi ake shayar da mu ruwa inda muhtabasil qatri lokacin da aka tsare ruwan sama lokacin fari kenan da lokacin nan ne annabi sallallahu alaihi wasallama aka roke shi za a shayar da ruwa ala na'am haka yake wannan alama na ta na'am haddisu ku ba da labari ya sadati ya ku shugabannina an wajihina akan shugabanmu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyun wani babban annabi ne madahnahu mun yabe shi bi mahdi badihina da tataccen hankalinmu albadihu shine al'aqalu mun yabi manzon Allah da tataccen hankali ba da hankali tunani wanda ya gurbace an gane wannan to ra'a al-hilma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga hakuri da juriya adha rahmatan da ya zamo tausayi da rahama lisafihi na ga wanda yake wawa daga cikin mu ko jahili mana sallallahu alaihi wasallama duk wani wanda ya zo ya masa wauta to annabi bai ganin komai sai hankali duk wani wanda ya mai jahilci bai ganin komai sai hakuri ganin Qur'ani na ta faɗa an dade ane mai wauta sai ya kula subhahu kaza 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 amma annabi sai ya ta hakuri yana ta jurewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama to duk sifofin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka kwaikwaya yace ruhimna bihi an tausaya mana saboda annabi sallallahu alaihi wasallama iz a lokacin da jaa yazo fi lailatihina
a cikin dare na demuwar mu dare wanda yake akwai demuwar mu a ciki ba mu san ina a gabas bale yamma ba mu san daidai ba bale abin da ba daidai ba mu san gaskiya da ƙarya ba to daidai wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya turo shi shikenan sai muka farka daga wannan demuwar sai ce fala halana min wajhihi gurratul fajri haske na alfijir fala halana sai ya bayyana gare mu laha ay zahara ya bayyana gare mu min wajhihi daga fuskarsa sai duk wani duhu dukkanin yana ishara akan hasken annabta da addini da annabi ya zo da shi to annabi yana bayyana da shi kenan komai ya fito fili in ka ga mutum cikin duhu to ɗayan biyu ne ko dai da'awar ba ta kai masa ba ko kuma a dai bai tashi tsaye ya yi karatu ba amma babu shakka duk wanda ya karanci shiriyar manzon Allah da kyakkyawan niyya to za ka ga Allah ya taimake shi ya yi mi ya gane gaskiya ko? to wannan shi ne abinda dai shi Ibn Rushd yake ta faɗa a cikin waɗannan baitoci nashi kuma na ya kamata mu takaita saboda muna son a dinga yi ana haddacewa ko kuma ana karantawa to kun ga wasu karanta baitocin ma ya ne musu wahala to ina ga harda to za mu takaita da insha Allah Allah ta'ala ya taimaka ya kuma yi mana jagora wanda littafin ya fara tayi wanda shine darasi na 25 wanda ban faɗa ba a farkon karatu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka